cold, and I don't wanna stay. Maybe death is another place I can go, safe from your breast. But I'm not a poltroon, and I'm gonna fight. Tortured by image flapping around my mind. I remember the time we kissed. I dive into ocean of some faded lips. Along the mirror, we look at my face. Dark and silent, kept by your hate. Da 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 da